Sashen Hausa na Muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum ni ne Sarfili Hashim Gumel tare da babban kuma kere da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin mu na hantsi a yau ranar talata 22 ga watan Maris na shekarar 2022 a cikin shirin za ku je da majalisar dokokin Najeriya ta jaddada kokarinta wajen hana yaduwar makamai dan dakira duk wani yunkuri na ta'addanci baki daya a kasar sai kuma shirin ƴan ƙasa da hukuma wanda Mahmud Ibrahim Kore shirya kuma zai gabatar daga nan zamu kawo muku himman kanin labaran jaridin jamhuriyar Nijar sai kuma wasu ra'ayi da kuma wasu tsaro kuke kira ta waya kuna ajiye mana amma yanzu mu gyara zama don sauraron labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yako Makiri. Ma'aikatan tsaron Amurka ta Pentagon ta zargi sojojin Russia da aikata laifukan yaki a Ukraine. Tabbas muna ganin kwararren hujjoji da ke nuna cewa sojojin Russia suna aikata laifukan yakin kuma muna taimakawa wajen tattara shaidun haka, inji sakataren yada labaran Pentagon John Kirby yayin da yake amsa tambayoyin muryar Amurka. Kirby ya kuma zargi sojojin na Russia da kai hare-hare babu kakkautawa akan fararen hula wanda a lokuta da dama ake aikatawa bisa ganganci. Yace Amurka za ta jira binciken da ake gudanarwa a yanzu kuma za ta bada gudunmuwa ga wannan binciken da ake yi akan aikata laifukan yaki da Russia ke yi. A halin da ake ci kuma yayin da ake ci gaba da rikici a Ukraine, kasashen yamma sun fara sake tunaninsu akan dogaro da makamashin Russia a cewar masu sharhi. A tunanin wani dan kasar Russia, yawan dogaro da Turai ke yi akan makamashin Moscow zai hana ta tsoma baki akan batun mamayar da Russia ta kai a Ukraine. Amma duk da haka a ranar 22 ga watan Fabrairu, kwanaki biyu gabanin mamayar, kasar Jamus ta dakatar da aikin dala biliyan 11 na shimfiɗa bututun mai na Nord Stream 2 domin ninka iskar gas din Russia zuwa Jamus. Manyan kamfanonin mai sun sanar cewa za su fice daga kasuwar Russia, inda tuni kamfanin BP ta fice a ranar 27 ga watan Fabrairu, yayin da ake haramta kasuwancin makamashin Russia a Amurka da kuma Turai. A cewar CNN, Moscow tana fuskantar kalubaloli wurin fitar da mai da iskar gas dinta zuwa wasu kasuwanni kamar da China da India. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kwamandan rundunar jami'an tsaron haɗin gwiwa Operation Buzz na jihar Oyo, Kanar John Olatunsumi Murabus, ya bayyana sunan sojan da aka kashe yayin da jami'an rundunar su ke kokarin kwantar da wata tarzoma tsakanin matasa. Ga dai Hassan Umar Tambol da ƙarin bayani.
Rikicin ya barke ne a tsakanin ƙungiyoyin matasa biyu a game da wani fili da ake yin amfani da shi don yin bukukuwa da wasannin gargajiya a garin na Oluju. Rahotanni sun nuna cewa ɗan ƙungiyar matasan ɗaya sun gayyaci rundunar nan ta tsaron jama'a ta haɗin gwiwa sojoji da civil defense mai suna Operation Buzz don su shawo kan rikicin. A ƙoƙarin yin hakan, sai jami'an soja ɗaya ya bindige wani farar hula har lahira. Suko kungiyar matasan suka kashe jami'in soja daya, kana suka kone motar jami'an tsaron Kurmus. Wasu mazauna garin na Oluju ganau ba jiyau ba a game da rikicin sun fadi abinda sun ka gani. Yake suna wannan fili a lokacin da rikicin ya barke. An gayyaci jami'an rundunar tsaro ta Operation Buzz don su kwantar da hankalin jama'a. A kokarin kwantar da hankalin jama'a aka harbe wani matashi daya ya mutu. Su kuma matasan suka kashe soja daya. Shugaban karamar hukumar Orire Mr. Michael Olataru ya tabbatar da arkuwar rikicin. Yace rikicin abin takaici ne, ya kara da cewa tuni sun ka gano bindigar jami'in sojan da aka halaka a rikicin na garin Oluju. Kana zaman lafiya ya dawo, komi na komawa daidai a hankali. Kwamandan rundunar haɗin gwiwar jami'an tsaron Operation Buzz na jihar Oyo, Kanar John Olatu Memorabus, ya ce rikicin ya faru ne a kokarin su na kwantar da hankalin jama'a har yayi sanadiyar rasa rayuka. Kana ya ce jami'in sojan da aka kashe sunansa Fataye Abiola, kuma tuni aka fara bincike a game da lamarin.
Sunan an jima kadan zamu kawo muku sauran labaran duniya kafin nan majalisar dokokin Najeriya ta jaddada kokarinta wajen hana yaduwar makamai domin daƙile duk wani yunkurin ta'addanci baki daya a kasar wannan ya bayyana ne a daidai lokacin da majalisar dattawa ta saurari bahasin masu ruwa da tsaki a wani yunkuri na kafa wata hukuma ta musamman da za ta rika sa ido a yadda ake mu'amala da makamai a Najeriya wakilin murya Amurka Madina Dauda ta aika mana da wannan rahoton
Wannan mataki da majalisa ta dauka na kokarin kafa hukuma ta musamman da za ta daƙile yaduwar makamai a hannun jama'an ƙasa sannan kuma ta sa ido akan yadda za a yi mu'amala da makaman kuduri ne dake cikin yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya da ta ECOWAS akan yaduwar makamai shugaban kwamitin kula da harkokin tsaro da leƙen asirin ƙasa a majalisar dattawa Ibrahim Abdullahi Gobir ya yi ƙarin haske akan yadda hukumar za ta kafu
wannan hukuma za ta sa ido ta tabbatar da cewa duk wani wanda ya shigo da makami Najeriya kama shi kuma an register din nashi in ya zo illegally ne a kama shi kuma a karɓa ta yake
ta ya za a yi san waɗanda suka shigo a bisa ka'ida da waɗanda ba bisa ka'ida ba
a to abin da za a shi ne dama za a sa kaman ko ina ita wannan hukuma din za ta samu mutane da za su sa idon ta sannan kuma za a tsaya tsakanin security da baka kamar irin su DSL police kamar irin su immigration customs civil defense da sauransu duka su masu zama suna cikin wannan tsari
Ganin cewa akwai matukar bukatar samun sahihan bayanan sirri a yanzu da kuma lokacin da hukumar za ta fara aiki ga dangadan Aminu Sale Jaji tsohon dan majalisar wakilai ne kuma ya taba shugabantan kwamitin kula da harkokin tsaro da leken asirin kasa yayi tsokaci
mu kalle dai ita hukumar nan ta mu ce kuma kasar mu ne kuma nasarar kasar nan muke bukata wannan shine abin da kamata ina ga mu kula da shi a kallikanta ita hukumar a kalle kuma kira da hukumar take da shi a idan duniya a kalle kuma da ake kallon hukumar a Afrika kusan tana da cikin hukumomin da aka gamsuwa da yadda da su da kuma saman ma da ita Afrika mahita ko hanya na zahito abubuwan da suka shahi harkoki na tsaro na waje ko na kasa da kasa kamata yi kada mai abin da zai sa martaba ta yi kasa mai abin da zai sa martaba ta dagu kada mu kalle abin da wasu za su yi magana akai
daya cikin masu ruwa da tsaki kuma mai fafutukan kada mutuncin yan kasa Fatima Goni ta bayyana yadda take kallon wannan hukuma idan an kafata
mun riga an yi alkawarruka yara za su samu abu to babu aikin yi saboda haka idan wannan sabon ma'aikata ta tabbata aikin yara ya tabbata zaka ga yara masu degree na daya na biyu to za su yi ayyuka kuma su ba kasar su Najeriya gudunma ai yana da kyau sarkin yawa ya fi sarkin karfi waɗannan mutane marasa gaskiya suna nan suna ta farebin bindigogi lungu da sako a lallai ita wannan NATFOS za ta bada nata gudunmawa wanda insha Allah za su samu lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya
ana sa ran kwamitin tsaro da leken asirin ƙasa ta majalisar dattawa za ta hada kai da takwararta ta majalisar wakilai wajen daidaita dokar domin majalisar ƙasa ta amince da ita Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Najeriya
ta gaida Madina Dauda hadin zai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga baba dauke da kashi na biyu na labaran duniya
Tsohon Prime Minister Mali Sumailu Bubeye Maiga ya rasu a jiya Litinin a Bamako babban birnin kasar kamar yadda ɗaya daga cikin danginsa ya sanar Maiga wanda ya tsere akan mukamin Prime Minister Mali daga shekarar 2017 zuwa 2029 ya rasu ne yana da shekaru 67 ya ci gaba da kasancewa mai tasiri akan manufofin tsaro a Mali da ma yankin Sahel baki daya kuma ana tsare da shi ne tun cikin watan Agusta shekarar 2021 lokacin da sojojin kasar suka karbe mulki Shugabannin sojan kasar da ke yammacin Afirka sun ki amincewa da bukatar sa da neman duba lafiyarsa a kasar waje. Shugaban kasar Niger Muhammad Bazoum ya maida martani a wani sako da ya wallafa a shafinsa na Twitter inda ya ce hana fita da Maiga zuwa kasar waje domin ya masa jinya daidai yake da kisa. A ƙarshe, kasar Afghanistan tana da wani karin magana da ke cewa mai bada abinci shine ke da iko. Amma watakila wannan karin maganan baya aiki akan gwamnatin Taliban wanda ke mulki amma ba ta samar da abinci ga dimbin 'yan kasar Afghanistan waɗanda suke fama da tsananin yunwa. Masu ba da tallafi da hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya ba su mulkin 'yan Afghanistan amma suna ciyar da su. A wannan shekara, manufar Majalisar Ɗinkin Duniya ta kashe dala biliyan 4 da miliyan 400 akan aikin jin kai da wasu muhimman ayyuka ga Afghanistan. ya ninka kudade da gwamnatin kasar da yake daidaita sau da yawa wanda take kashewa akan komai da take a kasar. Gwamnatin Taliban ta yi kasafin kimanin dala miliyan 520 a watanni uku farkon wannan shekara. Majalisar Dinkin Duniya tare da wasu kungiyoyi masu zaman kansu 150 sun ce za su kai muhimman aikin jin kai ga wasu 'yan Afghanistan miliyan 22, adadin da ya kai kusan kashi 70 cikin 100 na al'ummar kasar.
Labaran duniya kenan aka saurara ganin sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, to kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan faifan.
Gade maganar ta zo.
Shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 17.60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafukan mu yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu a nan Washington DC agogon mu na cewa karfe 3:14. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Ƴan ƙasa da hukuma.
Mulkin kai ba san kai ne ba, ba ni ke kafa a ci dadi ba, ba alkawarorin ƙarya ba, inda masu irin wannan a gaba yankin bai ina na ko
masu saurare assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin yan kasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar
shagunan mu gaba da ya rushe inda muke kwanci ya rushe
to suna na wasika mare idan muke ba gano ba komi jama'a da kananan yara ba iyaka
sai da aka sale 56
sun dauke mu sun kai mu kan daji ba jami'an tsaro
kai to haka yi din mai sani har ga ganin shi za yana yawo da ita kama shi da shi dubu 100 ko wace saniya
yau shirin na jihohin Edo da Delta da kuma Rivers ne a yankin Niger Delta na kudancin Nigeria a dakace mu
Allah wadaran mai tado ta da wadanda suke da jawo ta haka nan da wadanda ka kawo ta Allah ka gare mu da tashin
asare yan kasuwa dake hada hadarcin kayya a kasuwar Trailer Park dake yankin LMA a birnin Fatakol na jihar Rivers dake yankin Niger Delta a kudancin Nigeria na korafi kan yadda hukumomin jihar suka tauye musu haƙƙi da ƴanci na gudanar da hada-hadar kasuwanci waɗanda dokokin ƙasa suka halatta musu hannu guda kuma masu sana'ar cinikayyar dabbobi a kasuwar Aba ta jihar Abia a yankin kudancin na Nigeria sun koka kan rashin kariya ga dukiyoyinsu daga mahukuntan yankin kamar yadda makiya a jihar Delta ke kukan barazana ga ƴancinsu na kiwo amma su kuma manoma ne ke cewa mahukunta sun gaza wajen tabbatar da ƴancinsu na noma a jihar Edo wakilinmu na yankin Niger Delta Lamiɗa Abubakar Sakkwato ya hada mana rahoto akan waɗannan batutuwa
I'm Pastor John James the chairman of the business premises the lands for years we know have been legally owned by late chief Paul Wei
wannan wani Pastor John kenan yana cewa ne ni dan kasuwa ne a wannan wuri na Trailer Park kuma waɗannan wurare da aka rusa wani abin takeici ne kuma waɗannan wuraren ana cewa na kamfanin Napcon ne ba gaskiya bane wannan wurin da ya mallakar wani chief ne da ya riga mu gidan gaskiya
gaskiya muna zuwa mu yi da mu inda muke da gaskiya ya fi muna shagunan mu gaba da ya rushe inda muke kwanci ya rushe
to suna na wasika mare ube muke ba gano ba komi jama'a da kananan yara ba iyaka
suna na shi da ni ne sarkin Hausawan yankin Kalabi da yanzu mu zinan kaluwa ce so kai zinan ba da bakin ƙarya kuma wannan masallaci shine ɗakin yanzu ma yana fara ma rushe masallacin ko shi da muke cikin ta ma yanzu ma yana cikin corona yanzu muna da mutane sama da 10
suna na Usman Haruna halin da muke cike hali ne na kaskanci an dunkule mu a waje da muna neman hukuma su kawo mana tsoki na gaggawa
Musa Obarilo Martin Olu shine shugaban karamar hukumar LMA dake jihar Taribas yace
what has happened LMA for security reason based on intelligent information that they are gathered so far
yace bayan samun bayanai na sirri da muka tattara dalilin da ya sa muka dauki wannan mataki kenan na rushe-rushe a sassa daban-daban na karamar hukumar ta LMA kuma gine-ginen an aiwatar da su ba akan ka'ida ba muna sanar da cewa mutane da dama suna gudanar da harkokin su na yau da kullun a Trailer Park a karamar hukumar ta LMA kuma mun duba amfani da aka san hakan tamma a jihar Abia dake yankin kudu maso gabashin kasar masu sana'ar dabbobi ne ke zargin ana kai musu farmaki a wuraren harkokin su ne yau da kullun har harin da suke zargin yan kungiyar nan ta IFOP da assasawa
satin da ya wuce wata mota ne ta yi accident ta fado kasuwar mahauta aka samu mutuwa kusan deputy governor ya zo daga umariya da komisina suka rufe mana kasuwa sakacin duk na gwamnati ne sun dauke mu sun kai mu can daji ba jami'an tsaro ko da mun yi kuka har mun gaji sunana alai salo na wannan
shi ma wani ganau da ke da suna Mark a yayin hare-haren ya ce yana cewa ne waɗannan hare-hare abin takaici ne da aka kai wa baƙi da ke gudanar da harkokinsu na yau da kullum a jihar ta Abia kuma kamata ya yi gwamnatin jihar ta Abia ta biya diya ga waɗanda da suka rasa rayuka da dimbin dukiyoyi ina kira ga hukumomin tsaro da su dauki matakan da suka gabata don gudun abinda ka iya biyowa baya
I think it was a long game.
SPJ Obunna shi ne mai magana da yawun rundunar ƴan sandan jihar Abia.
Yace they identified the hoodlums launched an attack on the new capital markets.
Yana cewa ne ƴan bindiga waɗanda kawo yanzu ba mu kai ga gane su ba sun kai mummunan hari a kasuwar dabbobi ta Aba, inda rayuka sama da 8 suka halaka da kuma dimbin dukiyoyi.
At the same time we commiserate with the families of those that lost their lives.
Haka kuma bata sauye zane ba a jihar Delta da ke yankin Niger Delta, inda wasu makiyaya suka zargi gwamnatin jihar ta Delta da son raba su da muhallansu, musamman inda suke kiyon dabbobi. Ga ma abin da suke cewa.
Cewa haka yi duk mai saniya da aka gani shi yana yawo da ita zai kama shi a ci shi 100,000 kowace saniya, kuma mai shanun ya kama shi a ci shi 500,000 in ya ki zuwa ganjen shanun gaba daya kawo sun zama na gwamnati a tsaye da su.
Shi ma wani bafulata ne da ke da suna Idris Abubakar ga abin da yake cewa.
Yanzu ana zama ɗan ƙasa, mun zama ɗan ƙasa, za a kira mu mitin, aka karanta mana cewa gwamna ya sa hannu baya so kiwo, sun faɗa mu tashin hankali da ɗan ƙasa masu gonaki kenan wajen da muke yawo tare da dukiyoyinmu. A ƙasan Delta dai gaba ɗayanta ba su da wani dajin da za a ce wannan daji a wajen da aka ba Filani su je su tsare hannu, babu daji.
Alhaji Mutar Usman shi ne mai baiwa gwamnan jihar ta Delta shawara kan baki a jihar ta Delta.
Sun riga sun zartar da kudirin doka, an kira Filani an zauna da su. Abinda ake nufi a samu masana mai kyau tsakanin su bangaren masu noma a daina bata musu gonakinsu, su kuma Filani a bangaren su a daina kashe su, a samu zaman lafiya.
To nan gaba a cikin shirin za mu je zargin tauye ƴanci da cin zarafin mata da manoma ke yi wa Filani da aikatawa a jihar Edo.
Harkan ba ya zan kurra daga lokacin nan ne zai fara amfanin kansa yana shikura ya bido haƙƙinsa ya tattara kodi ko ke nasa samura ya zamanto da ne mai himma bisa sabgar kyauta ta al'umma kan an haka ba sauran kamma talakawa ba wani mai rama ba sa ce zama.
Masu saurare a can jihar Edo kuma wadda ke makwabtaka da jihar Delta, manoma ne suka ce ƴancinsu na noma na cikin mawuyacin hali saboda zargin da suke yi wa Filani na kai musu farmaki har ma da cin zarafin matansu. Lamido Abubakar Sakkwato ya dawo da ƙarin bayani.
My name is Comrade Godwin Erahon. Herders brought in some young herdsmen, most of them bearing.
Sunana Comrade Godwin, yana cewa ne na fito ne daga yankin karamar hukumar Orion, kuma muna cikin wani mawuyacin hali a gonakinmu sakamakon hare-haren matasan Fulani, musamman makiyaya dauke da miyagun makamai suka ratsa cikin gonakinmu suka lalata mana amfanin gona har ma da cin zarafin matayenmu. Kuma mun rubuta zuwa ga gwamnatin jihar ta Edo da kuma hukumomin tsaro domin a kawo mana dauki. Shi ma wani da ke da suna Chima Ukuro ya ce,
in my community Ologbonugu we said make we go block them for a way make you know the.
Yana cewa ne garin al'ummomin Olalobo wasu ɗan bindiga da ba mu tantance ba, kuma muke zargin cewa mahara ne Fulani makiyaya sun kai hari a gonakinmu tare da lalata amfanin gona. Muhammad Sufal shine sarkin Fulanin jihar Edo.
A yanzu a Najeriya ko mahaukaci ne ya mutu za a ce Fulani ne sun kakace su, sannan kuma ko wani kabila ne sun kai fada wani ya kace dan wani za a ce Fulani ne ya kace su. To don shi yanzu ba kula ta ni sunan shi ne ya yi kauri ko na a duniya.
SP Cotton Bello shine mai magana da yawun rundunar ƴan sandan jihar Edo.
Ba inda wani referensi. Kumfulin da muka samu wanda shine mutane suna cewa an zo an ci musu amfanin gona sai Fulani makiyaya sun sassare musu wannan doya. Kuma mu je mu samu Fulani suna aikata wannan abu ba, amma an sa ido an sa ƴan sandan farin kaya su ci gaba da aiki su tabbatar gano wannan abu haka ne.
To Allah ya kyauta. Masu saurare baki ɗaya ƙarshen shirin ƴan ƙasa da hukuma na yau kenan, sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman wakilinmu na yankin Niger Delta Lamido Abubakar Sakkwato, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Wallahi idan ba san yuna hada kai da wuya kaga ya zauna kullum ka gano sabon fitina yayaya ko neman magana
to ma Abdullah a gaida miji dadin kwari yanzu kuma lokaci ne da Salamu Barma zai kawo mana sharhin jaridin Jamhuriyar Nijar.
Zamu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel wacce ta ruwaito cewa gwamnatin Niger ta sassauta kudaden wasu daga cikin harajin kayan abincin da ke shigo kasar daga waje bayan da ƴan kasuwa suka koka akan tsadar harajin da suka ce su ne sanadin hauhawar farashin ababen masarufi a kasuwanni. Jaridar ta ce Prime Minister Uhumud Muhammad ne ya bada sanarwar daukar wannan mataki a yayin ganawar da ta hada shi da shugabannin kungiyoyin ƴan kasuwa a karo na biyu a ƙasa da wata guda kacal a bisa umarnin shugaba Muhammad Bazoum. Jaridar Le Courrier na cewa mabarata sun fara yawaita a titunan biranen jamhuriyar Niger lamarin da ke tada hankula sakamakon yadda ake amfani da yara kanana cikin wannan haraka da wasu ke kokarin mayar da ita sana'a duk kuwa da cewa abu ne da ya saba wa dokokin ƙasa da na addinai. Jaridar ta ce gomman mutane zaka gani a kowace safiya sun yi gungu-gungu suna zagaye titunan biranen kasar nan da sunan bara a kasarin su matasan da aka yi hayar su a matsayin jagorar mabarata yayin da wasu rahotanni ke cewa ƴan Niger da dama na can suna barace-barace a kasashen waje abinda ke nunin ba maganar talauci ko rashin abinci ne ke jefa su cikin wannan haramtacciyar haraka ba. Jaridar La Rue de l'Histoire ta ce jita-jitar sayar da hannun jarin bankin manoma na Bagri na ci gaba da karfafa a yanzu haka. Jaridar ta ce wasu majiyoyi sun tabbatar da cewa kamfanin nan na kasar Mauritania wanda a baya ya taba saida wa kamfanin Nijelec jabin injinan wutar lantarki shine ya bullo da bukatar sayan hannun jarin na bankin Bagri wanda ainihi gwamnatin Niger ta kafa a shekarar 2011 da nufin bunkasa ayyukan noma da kiwo da sana'o'in hannu. Jaridar Le Horizon ta bayyana cewa wasu jam'iyyun adawa na shirin canza sheka zuwa kawancan jam'iyyun da ke mulkin Niger. Jaridar ta ce jam'iyyar MPN kishin kasa ta Ibrahim Yakuba na daga cikin waɗanda ake hasashen za su shiga gwamnatin shugaba Muhammad Bazoum kamar yadda wasu bayanai yake nunin Model Lumana ta Hamma Ahmadu ma ta fara shirin ficewa daga bangaren ƴan Hamayya. Jaridar ta ce bugu da ƙari wasu majiyoyi sun hango yiwuwar canza shekar jam'iyyar PJP dubara ta Salu Jibo sakamakon yadda matar shugaban jam'iyyar wacce ita ce jakadiyar Niger a Turkiya ke matsa lamba a marawa gwamnati baya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Malam Sule, da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaici.
Sarfila ta kaice ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta zargi sojojin Russia da aikata laifukan yaki a Ukraine. Tabbas muna ganin kwararren hujjoji da ke nuna cewa sojojin Russia suna aikata laifukan yakin kuma muna taimakawa wajen tattara shaidun haka, inji sakataren yada labaran Pentagon John Kirby yayin da yake amsa tambayoyin murya Amurka. Kirby ya kuma zargi sojojin na Russia da kai hare-hare babu kankautawa akan fararen hula wanda a lokuta da dama ake aikatawa bisa ganganci. A halin da ake ci kuma yayin da ake ci gaba da rikici a Ukraine, kasashen yamma sun fara sake tunaninsu akan dogaro da makamashin Russia a cewar masu sharhi. A tunanin wani dan kasar Russia, yawan dogaro da Turai ke yi akan makamashin Moscow zai hana ta tsoma baki akan batun mamayar da Russia ta kai a Ukraine. Amma duk da haka a ranar 22 ga watan Fabrairu, kwanaki biyu gabanin mamayar, kasar Jamus ta dakatar da aikin dala biliyan 11 na shimfiɗa bututun mai na Nord Stream 2 domin ninka iskar gas ɗin Russia zuwa Jamus. A ƙarshe, kwamandan rundunar jami'an tsaro haɗin gwiwa Operation Boss na jihar Oyo, Kanar John Olatunsumi Murabus, ya bayyana sunan sojan da aka kashe yayin da jami'an rundunar su ke ƙoƙarin kwantar da wata tarzoma tsakanin matasa.
To ma Adalla, masu sauraro anan muka karshen shirin namu na hantsi, sai kuma can da la'asar da misalin karfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu za ku zo su daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. za kuma yi sabukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com har ma da shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da yake na gabatarwa, sai Salamun Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu ne Musa Karun. Ni Karfi Hashin Gubel da na hada kuma gabatar nake cewa sai Allah ya kara hada mu. Assalamu alaikum.